Ola utina ashe be yinyalam da kupa gbalbane manya yunda sun wanyin binwale
kwabga kwabga tigarba kwabga 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 tanan zayi no wagar yinum kwabga 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 tigarba kwabga 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 to man kunko ngar yinum kwabga 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 yete garaba kwabga 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 tanan zayi no wagar yinum kwabga
imbolle kul musim minda hister na makata sabr song da kat biarwa ashila te bubar zamba te mebe yul soni biari ndang yul bangun lezuba zungo kabant binwali chalado oina nda won kusilminga nil sun kabangul halka banyat nyanda all out the alungo tenem de binda tana won pam da matin niya nan ya
shinjamle chal beat mo shinjamle to chal beat mo shinjamle
I will believe it on myself ma dia be kabe 90 talla ka shariya zul kar dangale he
umma wam liketuna high spirit jim se paya to pamma papilna
za umma ya labar tula kambuwar nan karam Tanzania chief banyoyi man balakan yayan karam umma inda da yi kulgula da dabilan wani yar zalim bala sukur da damiya da jan fam da dagba ba babban yana ta daba ta nirbi mata nin garba
kwabga kwabga ta garba kwabga 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 ta nan zahayi na wakar yinin kwabga 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 tigarba kwabga 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 to man kunku ngar yinin kwabga 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 ye tigarba kwabga 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 ta nan zayi no wagar yinin kwabga
Nigeria jaman no yelga Nigeria jaman be mu zam ba 50-40 in zam da Nigeria jaman tunan punya da zo nirbu fiblan falsirti ne manga katanin yayi na da zo filan ne ma bu mu furti tiya sale su bamma yon haka ta far su bamma tiya sale su bamma shafti kes ta wina bamma tunan mai portable boys kaman da biga wan free game convoy ta zaha number one tiya yi lani tunan payan yi lani home work su yau tiya yi lani bau zilfira da zo ta yin tunin dubai garba Buko ga Dubai garba kadinan ka sanga kana kaduba filgamani na maldo gaftu la nabra ola fi akulo kam ta nabra success na tuku shin barich can see the ko you got it da tunante 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 at roll out tunante 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 all out tunante